الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 25 ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 21 ga watan 10 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah balai fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kakanwa
annabi
na'am
shi annabi ai annabi akwai wani manzo da kafin
shi ana maganar annabawa ne ai kitabu ahadisul anbiya ne wanda kuma dukkan manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo shi annabi Idris yana daga cikin annabawa amma farkon manzo kamar yadda nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar shine annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzon da Allah ya turo zuwa ban kasa bayan mutanansa sun juya hannun agogo baya sun saki rishi sun kama ganye ma'ana sun daina bautar Allah sun dukufa akan bautar shaidani gani ko yanayin ka dauka annabi Adam annabi ne amma baya cikin manzanni to haka shi ma Idris alaihi salam kamar yadda hadisu shafa'a wanda ke bayani game da ceto shine ya tabbatar da cewa farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin wasu daga cikin annabawa Allah ya haɗa musu wannan martaba biyu annubuwa wa risala annabta da manzanci yasa ka'ida malamai suke cewa kullu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyin rasula dukkan manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane ba kuma manzo kamar yadda da ya ambata annabi Isma'il ya faɗa cewa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu a hadisul anbiya, kuma mun shiga babi na 8, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. A baban mun gama bayani akan ayoyin da malam ya zo da su a karkashin baban, har ma hadisai guda biyu, hadisin Abdullah dan Abbas da hadisin Abu Huraira Allah ya karamasa yadda, wanda hadisin Abu Huraira akan shi muka tsaya, wanda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyama wa ala wajhi azara qataratun wa gabara. Wato shine yake fada, yake cewa Ibrahim alaihi salam a ranar kiyama zai hadu da mahaifinsa Azar. Gane ko? Wannan shine suna na hakika ga shi mahaifin Ibrahim alaihi salam, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana haka a can cikin suratul an'am, wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yace Ibrahimu alaihi salam lalle ne zai hadu da mahaifinsa Azara a ranar kiyama. Lokacin da ya hadu da shi, wa ala wajhihi Azara qataratun wa gabara, wato a bisa fuskar Azara, wato wani hazo ne da kura-kura, fuskar tariki ne. Lafazin qatara da gabara mutaradifa ne, dukkan abin da ake nufi kura, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wujuhun yawma izina alaiha gabara tarhaquha qatara. Shine yace wato a bisa fuskarsa kenan wani hazo da wata kura-kura. Fa yaqulu lahu Ibrahim alaihi salam sai yace da shi, alam aqul laka la ta'sini, shin daman ban fada maka ba cewa kada ka saba mun? Tuntuni wannan fada da annabi Ibrahim alaihi salami yake ma mahaifinsa Allah ya kissanta mana a can cikin suratu Maryam, lokacin da yake ma mahaifinsa wa'azi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake santa mana, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shay'an inna shay'ana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minar rahmani fatakuna lishaytani waliya. Shine anan yake ce masa, alam aqul laka la ta'sini, shin ban fada maka ba cewa kada ka saba mun? Fa yaqulu abuhu mahaifinsa a lokacin nan sai yace da shi, fal yawma la usika, a yau bazan saba maka ba. Yayi nadama amma a kurarren lokacin da nadamar mai nadama ba ta amfanarsa, shine yinin alkiyama. kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa lautara izu wuki ku alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna. Ubangiji Ta'ala yace da kaga lokacin da aka zo da ƴan wuta aka tsayar da su a gaba ta wuta, iya abin da ya rage a ingiza su ciki, da kaga abin tsoro, abin tashin hankali, abin firgici. A lokacin nan ƴan wuta za su faɗa su ce ya laitana nuraddu, da mamma a dawo da mu duniya. Idan aka dawo da mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryatarwa da ayoyin Ubangijinmu. Wa nakuna minal mu'minina, za mu zamanto daga cikin masu imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji Ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, sanidi abinda suka kasance suna koyewa ne gabanin wannan yini shine ya bayyana, domin alkiyamar ba su yadda ba da ita, sun ƙaryatar da ita. To yau ya bayyana cewa kiyamar nan gaskiya ce. Ubangiji Ta'ala ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu, ya ce rantsuwa nake da girmana da buwayata, kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema. Ubangiji Ta'ala ya ce tabbas za su koma aikata abinda aka hane su, shirkar ba denawa ba za su yi koda an dawo da su duniya. Ubangiji Ta'ala ya ce wa innahum lakazibuna, lalle su makaryata ne game da cewa in an dawo da su duniya za su gyara ayyukansu. To kaga wannan aya tana nuna mana sun yi nadama, amma a ƙurarren lokaci, lokacin da nadamar mai nadama ba ta amfanarsa. Shine anan mahaifin Ibrahimu alaihi salam ya ce masa fal yawma la usika, a yau ba zan saba maka ba. An gane ko? La asika, ya ce ba zan saba maka ba a yau. Fal yawma la asika, fa yaqulu Ibrahimu, wato Ibrahimu alaihi salam sai ya faɗa ya ce ya rabbi ya Ubangijina, innaka wa'attani, lalle kai mun alƙawali, Allah tukhziyani yawma yub'athuna, cewa ba za ka kunyatar da ni ka kaskanta ni a yinin da ake tayar da matacci shine yinin alkiyama. Roƙo ne annabi Ibrahimu alaihi salam ya yi, Allah ya kissanta mana roƙon a cikin suratul shu'ara, kuma Allah ya karɓi roƙonsa. Wala tukhzini yawma yub'athu, sai ya faɗa ya ce fa ayyu khizina akhza min abil abad, yace wani kaskanci wato yafi kaskantarwa sama da mahaifina, gashi ya zama nisa, mafi nisa ga madani, wani kaskanci ya wuce haka, gaya mahaifina ya zamanto mafi nisa ga madani. Fa yaqulu Allah Ta'ala, Ubangiji Ta'ala sai yace da shi, inni haramtul jannata 'alal kafirina, kasanda cewa ni na haramta aljanna ga waɗanda suka kafirce mu, duk wanda ya mutu akan kafirci Allah ya haramta masa aljanna. Kuma yuqalu ya Ibrahim, a lokacin nan sai a faɗa a ce ya kai Ibrahim, ma tahta rijlaika, mike karkashin kafafuwanka, wannan wani daukan hankali ne za a yi masa. Fa yanzu sai ya diba, kafin ya juyo, fa iza huwa bi zikin mutaladdikin, sai ga makashi da wata halitta rikidadda wadda take ta jirkita ta canza. Fa yu'khadhu bi qawa'imihi, sai a kama kafafuwan ita wannan halitta, tuntuna Allah ya rikida sifar mahaifin nasa, ya koma wata halitta mai girma, Allah ya rikida shi, sai a kama kafafuwan fayul kafin nar, sai a jefa shi wuta. A takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana matsayin annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Ibrahim shine alƙawalin cewa ba zai kaskanta shi ba zai wato kunyatar da shi a ranar kiyama. Kuma Allah mai cika alƙawali ne, baya saba alƙawali, alƙawalin da ya masa ya cika masa. Ba ma annabi Ibrahim alaihi salam, duk wani annabi da duk wani manzo da mabiyan annabawa Allah ya yi alƙawalin ba zai kunyatar da su a ranar kiyama. Kamar yadda can cikin suratul tahrim yake faɗa, yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a, yinin alƙiyama yini ne wanda Allah baya kunyatar da wannan annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi. Darasi na yau zamu tashi hadisin da ke bayansa. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال اخبرني عمرو وابن دينار ان بكيرا حدثه عن قريب مولى ابن عباس رضي مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة إبراهيم وسورة مريم فقال صلى الله عليه وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن معمر وابن راشد الأزدي عن أيوب وابن أبي تميمة السكتياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمهيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan riwaya ce ta Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, na faɗa dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam albayta. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba. Al-alif wal lam anan lil ahad, ɗakin da ake nufi ba kowane ɗaki ba, illa ɗakin da ya fi kowane ɗaki daraja a ban ƙasa, ita ce Ka'aba. Domin Ka'aba Allah ya ambace ta da sunan cewa ɗakinsa ne. An gane ko? Kamar yadda ya faɗa ga annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Isma'il, an ƙahira baiti ya liƙa'ifina wa la'akifina wa ruka'is sujud. Shi ne a nan ya ce dakhala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam albayta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya shiga Ka'aba. Fa wajada fihi surata Ibrahim wa surata Maryam, wato sai ya samu hoton annabi Ibrahim da hoton Maryam mahaifiyar annabi Isa, amincin Allah ya tabbata a kansu. فقال صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada sai ya ce amma hum faqad sami'u, yace shin wannan mutane su ba su ji ba labarin cewa annal mala'ikata, lalle mala'ikun rahama la tadkhulu baitan fihi sura, ba sa shiga duk gidan da ke akwai hoto a cikin sa. Za su zo su yi hotuna a cikin wannan ɗaki? Sai ya ce haza Ibrahimu musawwar, wannan Ibrahimu alaihi salam ne wai aka yi hoton sa, manzon Allah yake faɗa ma sahabbansa, fa malahu yastaqsim, mi Ibrahimu alaihi salam, mi zai hada Ibrahimu alaihi salam da diba, a hannunsa da suka yi hoton suka sa kibban diba sune al-azlam, an gane ku, wanda kibbai ne waɗanda suke diba, kibiya ɗaya ifa'al ɗaya kuma la tafa'al ɗaya kuma banza, idan ka zuba su cikin ruwa, misali wannan kibban, idan ifa'al ta hudungo da harko kenan wannan akwai alkhairi sai ka ci gaba, in la tafa'al ita ce ta huto kenan babu alkhairi, in banza ta huto kuma wannan sai an saki, an gane, su ne ake kira al-azlam. Al-azlam jam'i ne na zalam, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa an tastaqsimu bil azlam, to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yace haza ibrahimu musawwar, wannan wai hoton Ibrahimu alaihi salam ne aka yi, fa malahu yastaqsim, mi ya hada annabi Ibrahim wato da diba, to kasancewar anan wato kamar yadda bayani ya gabata hoto haramun ne, an gane ku, sai na larura shine abin da ya zamanto ban makawa irin abubuwa waɗanda suke na wato zamani, kamar abin da ya shafi irin takaddu, kartidan dite da irin su fosfor da sauransu, su ne kadai, su ma kuma larura ce ta halitta bakin gwalgwadon iya abin da ake bukata, amma na ka yi hoto ka aje da sunan tarihi ko kuma dan ka gani ka ji dadi da sauransu, waɗannan dukkan su matsala ne a cikin gida, mala'ikun rahama ba sa shiga, tare da cewa abin ya zamanto musiba ce wadda ta hada al'umma, ta zama ruwan dare ga duniya, in ma kai baka shigo ba da hoton to za a shigo da shi gidanka, in ma a jikin wato kwalin turare ko na mai ko na menene, komai da ka sani yanzu akwai hoto a jikin shi, yawanci mafi yawa, illa kasancewar mutum ya ringa kokarin canzawa, in wanda zai talu ne kamar na takarda ka tale, in wanda zaka iya sanya kamar misali fetur ka rikida huskar ka goge ka goge, in wanda kuma za a rusa ne a rusa, amma lamarin ya riga ya zamanto musiba a cikin jama'a, shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yace amma hu faqad sami'u annal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura, wai su waɗannan mutane basu ji ba an faɗa cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai hoto, kuma a ɗakin Allah mai alhurma za su zo su zana hoton Ibrahim, shine yace fa malahu yastaqsim, mi Ibrahimu alaihi salam zai yi da diba, ai ba aikinsa ba ne ba da za su zo su yi nonon kibban diba a hannunsa, kamar yadda a wannan riwaya ta biyu hadisi na wato ko mu ce na hudu hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwara fil bait, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga waɗannan hutuna wato a cikin Ka'aba, lam yadkhul, manzon Allah bai shiga ba cikin Ka'aba hatta amara biha fa muhiyat, sai da ya bada umarnin aka goge waɗannan hutuna aka shafe su, kaga anan a jikin bangon ne aka zana aka yi hoton Ibrahim alaihi salam da kuma hoton Maryam da sauran hotuna, hotunan sun wuce a lissafa, an gane ko hoto ne wanda yake zane, to ina masu bambanta cewa hoto mai inuwa shine ya haramta, wanda ba shi da inuwa halaka ne, wannan bambantawa ce ba tare da dalili ba, duk abin da yazo a shar'ance to wani bai isa ba ya ware, in dai lafazi ya zo gamamme to wani bai isa ba ya ware ya ce banda kaza, sai in ya zo da dalilin da ya ware ya bambanta, duk dukkan maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi akan hoto lafazi ne wanda yake kaman me bai bambanta ba ya ware yace hoto mai inuwa shine ya haramta mare inuwa shi halaka ne wannan babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bambanta balma hadisan da suka zo suna tabbatar da ba bambanci da mai inuwa da wanda ba shi da inuwa wannan hadisi yana da ɗaya daga cikin su tunda anan mi ya faɗa cewa ya hatta amara biha fa muhiyat sai da yayi umarni aka shafi aka goge kamar yadda kuma hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda ta kafa kilishi mai hotuna a ɗakinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawowa gida zai shiga ɗaki sai ya ga kilishi a kafe domin bayan fitarsa Aisha Allah ya karama ta yadda ta kafa wannan kilishi manzo Allah sai ya ci burki ya ki shiga ɗaki ya gama fuska ya bata rai Aisha Allah ya karama ta yadda ta ringa kaskanta kai zuwa ga ubangijinta tana tuba tace ya rasulullahi minai manzo Allah sai yake faɗa mata yace masu waɗannan hotuna yace a ranar kiyama sun fi kowa tsananin azaba manzo Allah yace za a kallafa musu cewa su busa ma abinda suka zana rai manzo Allah yace alhali kuma ba za su iya ba take yanke Aisha Allah ya karama ta yadda ta huzgo wannan kilishi aka yi kucin kucin da shi aka cusa shi a wani bahu aka maida shi fulo na zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na zama a kansa to yanzu yaya za a yi hoton da yake jikin kilishi a ce ya bada inuwa to shine dai a takaice anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake shiga hatta amara bihi fa muhiyat sai da yasa wato aka shafe wannan hoto wannan yana tabbatar mana martaba ta horko daga cikin maratib na tagayyurul munkar canza aikin ashya an gane ko idan zaka iya canza aikin ashya da hannunka to ka tabbata ya zama wajibi ka canza da hannunka ko ka bada umarni kai tsaye a canza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kai tsaye wannan hutuna da suke cikin Ka'aba a jikin bangonta manzo Allah yasa aka goge su wara'a ibrahima wa isma'ila alaihi masalam yaga hutan annabi ibrahim da annabi isma'il amincin Allah ya tabbata a kansu bi aidihimal azlamu wato a hannuwansu da kibban diba da suka zana hoton annabi Ibrahim suka zana hoton annabi Isma'il sai suka zana kibban diba a hannunsu fa qala sai manzon Allah ya faɗa yace qatalahumullahu Allah ya tsine musu an gane ko ma'ana Allah ya la'ance su yace wallahi inistaqsama bil azlami qad manzon Allah yace da dai Ibrahimu alaihi salam da ɗansa Isma'il ba su taɓa yin diba ba in anan bi ma'ana ma annafiya ai mastaqsama bil azlami qad da dai ba su taɓa yin wato diba ba annabi Ibrahim da annabi Isma'il wanda wannan daman sunna ce ta ƴan mushan me yiwa su waɗannan mushrikai sun kwaikwaya ne daga gun ƴan mushan domin ƴan mushan sunnar su ce zana hotunan annabawa da manzanni da salihan bayi a cikin cutukansu an gane ko wuraren ibadarsu kamar yadda wato Ummu Salama da Ummu Habiba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara musu yadda a cikin hadisi sahihi suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da suka gani a birnin Habasha mai suna Mariya suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin irin yadda aka kawatar da wannan cuci da yadda wato aka zane ta da hutuna manzon Allah sai yake faɗa yake cewa ulaika qaumun yace ai waɗannan wasu jama'a ne idza ma ta fihi murrajulus salih idan mutumin kware a cikin su Allah ya masa rantsuwa shine yake cewa sawwaru tilka suwar sai su yi hutunan shi wannan salihin bawan su kawo su sa a wuraren ibadar su kuma sai su maida kabarin shi salihin bawan wato masallaci yace a sababin haka Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka to kaga shine anan su mushrikan makka suka zo suka zana hoton annabi ibrahim da hoton annabi isma'il da hoton maryam da sauran hotuna a cikin ka'aba azza Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka shafe waɗannan hotuna to tare da cewa wannan canza aikin asha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi sai da aka kai lokacin da ya samu dama yayi galaba akan birnin makka saboda daman shi tagayirul munkar canza aikin asha yana da alaka da kudura da listida'a sai in kana da iko in ba za ka iya canzawa da hannunka ka fada da halshenka in ba za ka iya fada ba ka kyamaci abin da zuciyarka kamar yadda hadisin ya tabbatar mana da haka domin duk shekarun da aka yi zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a makka a ka'aba waɗannan gumaka suna nan domin gunki ɗaya bin ɗaya gunki 360 ke cikin ka'aba manzon Allah yana ganin su yakan zo gindin ka'aba ya zo yayi sallar shi ya tafiye shi a shekara ta 8 lokacin da Ubangiji ta'ala ya halitta masa shiga makka da yaki manzon Allah da ya zo ya ci makka da yaki waɗannan gumaka 360 a wannan yini gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kakkabe su daga cikin ka'aba ya rusa su to a wannan lokaci da waɗannan hotuna da suke cikin ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka goge su wannan abin da suka zana na hoton annabi Ibrahim da hoton annabi Isma'il da sauransu to a takaice dai wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ƙara tabbatar mana hatta da mushrikai suna ganin kimar annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda su suke danganta kansu cewa su mabiyan annabi Ibrahim ne alhali kwa wato sun yi hannun riga da annabi Ibrahim alaihi salam shi yayi gabas su sun yi yamma domin hanyar su ba ɗaya bace kamar yadda Hausawa suke faɗa hanyar jirgi da ta mota sun sha bamban hanya annabi Ibrahim shine tauhidi kadai ta Allah da bauta hanyar su kuma ita ce shirka hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa kila ya Rasulullah an faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa mana akramun nas wane ne yafi kowa daraja a cikin mutane fala sai manzon Allah yace atqahu mafi tsoron Allahnsu wanda yafi kowa tsara dokokin Allah manzon Allah yace shine mafi karanci na mutane yafi kowa daraja kamar yadda Allah ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum to amma su ba haka ba suke ni a tambayar su kamar yadda wani dan uwa yake faɗa wai mushe ne yake tambayar yara an karantar da su darasi game da abin da yake kare hamada aka ce me yake kare hamada yaro sai ya ce Allah mushe ya ce yaro ka ci to kaga amma shi ai me yake nihi menene sababin abin da yake kare hamada sune dasa itace da sauransu amma ai itace sababi ne Allah shi yake kare hamada amma wannan al'akzu bil asbab ne to shine anan da manzon Allah da suka tambayi manzon Allah suka ce masa man akramun nas wane ne mafi darajar mutane yafi su daukaka yafi su matsayi kala sai manzon Allah yace atqahu mafi tsoron Allahnsu idan aka ce tsoron Allah attaqwa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah ya shar'anta ne yi mutum yana kwatantawa gulgwadin iko na hannuwa ya hannu wannan shine ake kira taqiyyu, ma'ana mi tsoron Allah. Faqalu, sai suka ce, laysa an hadha nas'aluka, ba game da wannan bane ba muke tambayar ka, abinda muke tambaya da ba. Qala, sai manzon Allah yace, to fa Yusufu nabiyullahi ibn khalilillah, yace mafi karancin mutane shine Yusuf, wanda shi Yusuf annabin Allah ne, kuma dan annabin Allah ne, kuma jikan annabin Allah ne, domin shi Yusuf dan Yaqub ne, Yaqub dan Ishaq ne, Ishaq shi kuma dan Ibrahim ne, shi annabi, baban shi annabi, kakan shi annabi, kakan baban kakan shi annabi. Shi yasa a wata riwaya, fa Yusufu nabiyullahi ibn khalilillah, shi annabin Allah, dan annabin Allah, jikan annabin Allah, kuma dan wato wannan kakan shi ma, kuma wannan mahaifin kakan sa ma annabin Allah, shine annabi Ibrahim alaihi salam. Kenan, in har wata daraja ce da danganta da salsala, to ba kai ba shi wannan annabi Yusuf alaihi salam. An gane ku? Shine annabi Musa alaihi salam sai nuna musu cewa to ga mafi karancin mutane. Faqalu, suka ce, laysa an hadha nas'aluka, ba game da wannan bane ba muke tambayar ka. Qala, sai manzon Allah yace, fa amma adinil arabi tas'aluni, kuna tambaya ta ne game da tushen larabawa, ma'ana waɗanda suke masu asali daga cikinsu. Lafazin ma'adin jam'i ne na ma'adin, idan aka ce ma'adin, rami inda ake tono albarkatun ƙasa, anan amma yake nihi ma'ana tushen larabawa, waɗanda suke da asali su ne kuke tambaya ta. Manzo Allah ya ce, khiyaruhum fil jahiliya, zababansu a jahiliya, khiyaruhum fil islami, su ne zababa a musulunci, amma sharadi idza faqihu, idan sun fahimci addini. Dan shi musulunci baya rage ma mai daraja daraja, sai dai ya kara masa darajar da mutun yake da ita kafin musulunta, to musulunci baya rage masa komai daga cikin wannan daraja, sai dai ya kara masa. Waɗanda suke masu daraja, masu asali a jahiliya kafin musulunci, to su ne kuma masu daraja, suka fi kowa daraja bayan musulunta. Sharadi, manzon Allah yace, idza faqihu, idan sun fahimci addini. To wannan shine tambayar da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a ƙarshe ya gano yace, fa amma adini la arabi tasaluni, kuna tambaya ta ne game da tushen larabawa, ma'ana waɗanda suke masu daraja, masu matsayi. Shine sai ya ba su amsa da suka ce, eh, sai ce, khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islami idza faqihu, zababansu a jahiliya su ne zababa a musulunci. An gane ko? Idan suka fahimci addini, to darajar da suke da ita a jahiliya nan kuma daraja ta karu, musulunci ya tabbatar musu da wannan daraja ta su, kuma sun samu daraja duriya sama da waccan. To a takaice, malam ya zo da wannan hadisi dai domin ƙara tabbatar mana da daraja da matsayi na annabi Ibrahim alaihi salam, ga jikansa, dan jikansa, da jikansa, da madansa, dukkansu annabawa ne na Allah. Shi yasa su malamai suke ce masa wannan abul anbiya isani, shi wannan annabi Ibrahim alaihi salam. Malan na faɗa, Abu Usama da Mu'tamir ibn Sulaiman sun rawaito wannan hadisi daga Ubaidillahi, wato daga Sa'id, shi kuma daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malan ya zo da hadisi na gaba, hadisin Samura, Allah ya kara masa yadda, na faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, atani lailata atiyani, manzon Allah ya ce, daren jiya yace wasu mutane biyu yace sun zo mu, wanda kamar karmu manta hadisi ne mai tsawo, wanda in an gama sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tambayi sahabbansa, a cikin ku waye mafalki a daren jiya, wanda Allah ya sa yayi mafalki ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata rana ya musu tambaya a cikin ku waye mafalki, ba wanda ya fada cewa yayi, manzo Allah ya ce to ni nayi mafalki a daren jiya, wasu mutane biyu sun zo sun kama hannuna suka tafi da ni. To shine anan mallam ya ciro mana hadisin, shine yake cewa atani lailata atiyani, wasu mutane biyu a daren jiya sun zo mu, fa ataina ala rajulin tawil, wato muka tafi muka isa ga wani mutum wanda yake mai tsawo. Manzo Allah yace la akadu arara asahu dula, yace ban kusa ba ma da zan ga kansa, wato saboda tsawon shi gaba sama kanshi ma bana iya hangowa. Sai yace wa innahu ibrahimu alaihi salam, da na musu tambaya nace wannan mutumin mai tsawo da muka je gun sa wane ne, suka ce masa ibrahimu alaihi salam ne, wanda waɗannan mutane biyu jibrilu alaihi salam ne da mika'il suka zo cikin dare suka kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yawuta da shi, yaga ababe waɗanda suke na mamaki. To shine suka tabbatar masa lokacin da yake musu tambaya wane ne wannan mutumin mai tsawo, sai suka ce masa ibrahimu alaihi salam. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, yake fada wato lokacin da shi almajirinsa Mujahid yake fada cewa ya ji malaminsa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, wa zakaru lahu dajjala, wato jama'a sun ambata masa dajjal, baina ainihi maktubun kafirun au kafun fa'ur ra'un, wato cewa tsakanin idanunsa an rubuta kafir ko kuma kafun fa'un ra'un, kafara haka aka rubuta tsakanin wato idanunsa, wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya rubutawa da karantawa, da zaran ya ganshi sai ya karanta ya san cewa matsiyacin ne, amma duk wani kafiri da duk wani munafiki komin kwarewarsa a wajen rubutu da karatu ba zai iya karantawa ba, zai bi shi sai iya ta tafiya. Allah ya kare mu. Allah sai yake fada, wato Abdullahi dan Abbas yace lam asma'ahu, yace ni dai ban ji haka ba. An gane ku, ni dai ban ji ba. Shi yasa malamai suke cewa, ka'ida malaman hadisi suke cewa al-musbitu muqaddamun 'alan nafi, mai tabbatarwa shi ake gabatar da fadarsa akan wanda ya kore. Shi Abdullahi dan Abbas shi dai bai ji ba wannan riwaya, amma sahabbai da dama sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana bayani game da sifar dajjal, manzon Allah yace tsakanin idanunsa an rubuta kafun fa'ur ra'un ko kuma kafir. Sai yace walakinnahu, sani dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce, amma Ibrahim fanzuru ila sahibikum, idan kuna so ku gane sifar annabi Ibrahim alaihi salam, manzo Allah yace fanzuru ila sahibikum, ku kalli wato abokinku, yana nihi kansa, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa kama da annabi Ibrahim alaihi salam. An gane ku, sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama take da ta Ibrahim alaihi salam, kamar yadda kuma a cikin sahabbai wanda ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib kamar yadda manzon Allah ya faɗa, ashbahata khaliqi wa khuliqi, kai kama da halitta ta kuma kai kama da dabi'una. To shine yace amma Ibrahim, ku san da cewa shi Ibrahim alaihi salam, idan kuna so ku gane sifarsa, fanzuru ila sahibikum, ku kalli abokinku, ma'ana ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fada. Sai yace wa amma Musa, yace ku san da cewa shi annabi Musa, faja'adun, wato yana da kaushin gashi, gashin shi kaushi gare shi, an gane ku, idan aka ce ja'adu ja'adu sha'ar, ma'ana wanda yake da gashi kakkausa Adam, kuma jikinsa darza darza ne, kasa kasa ne, an gane ku. Idan aka ce Adam, ma'ana wanda jikinsa kasa kasa, min al-adim ne, al-adim shine wato fuskar kasa, shine yace Adam wato kasa kasa ne, ala jamalin, manzo Allah yace na ganshi akan wani raƙumi, a hamara jar raƙumi, makdumin bi khulba, wato raƙumin da an masa ragama wato da igiya ta kaba. Idan aka ce khulba, ita ce igiya wadda take ta kaba. Ka anni anzuru ilaihi, manzo Allah yace kamar ina ganin shi a yanzu da nake baku wannan labari. In hadara fil wadi, wato ya gangaro cikin wani kwari, shi annabi Musa alaihi salam, akan wani jar raƙumi, raƙumin da an yi masa akala da wata igiya wadda take ta kaba, yana gangarowa cikin wani kwari. Ash-shahid dai anan da yace amma Ibrahim, fanzuru ila sahibikum, idan kuna so ku gane Ibrahim yadda sifar shi take, ku kalle ni, manzo Allah yace yadda kuka gani haka Ibrahim alaihi salam yake, na fi kama da shi. Sana hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, iktatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibn 80 sana bil qaddum, taba'ahu Abdurrahman an Abi Salama, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, iktatana Ibrahimu alaihi salam, annabi Ibrahim alaihi salam yayi ma kansa sallatu. Lafazin ikhtatana min al-khitan ne, idan aka ce al-khitan shine sallatu, kaciya kenan. Annabi Ibrahim ya ma kansa sallatu, wa huwa ibn 80 sana, a lokacin yana dan shekara 80, da Allah ya masa umarni yace wa izbitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min zurriyyati, qala la yanalu ahadi zalim. To yana daga cikin abubuwan da Allah ya umarce shi kalimomin, shine malamai suka ce yi ma kansa sallatu, a lokacin nan kuma yana dan shekara 80, bil qaddum, wato da wani zarto. Idan aka ce qaddum shine zarto, yadda ka san si ta kafinta da ita Annabi Ibrahim ya ma kansa sallatu, a wata riwaya kamar yadda yazo a cikin Sahihu Muslim, bil qaddum, qaddum sunan wuri ne, wasu malamai suka ce yana cikin birnin Sham, ma'ana yayi ma kanshi sallatu a can wani wuri wanda yake da suna qaddum. To amma dai abin da ya furin jaye bil qaddum, qaddum wato zarto ne, ma'ana ita ce si irin ta kafinta da ita Annabi Ibrahim alaihi salam ya ma kansa wannan sallatu. Da haka kamar yadda hadisi yake cikin Al-Musnad na Abu Ya'la Al-Mausidi, wato hadisin da aka rawaito ta hanyar Ali ibn Rabah, yake fada wato Ubangiji Ta'ala ya umarci Annabi Ibrahim cewa yayi ma kansa sallatu, sai ya ma kanshi sallatu da wannan zarto, fashtadda alaihi, abin sai ya tsananta, yake jin radadi, yake jin wahala. Allah sai ya masa wahayi cewa Ibrahim kayi gaggawa, kafin mu baka umarnin cewa ga abin da zaka yi sallatin da shi, ka dauki zarto kai da shi. Sai yace ya Ubangiji na, karihitu an uakhira amrak, yace ya Ubangiji na, ina kyamar in jinkirtar da umarninka, shi yasa nayi gaggawa nayi. Kaga matsayin Annabi Ibrahim, abin da yake kyama kar ya jinkirtar da umarnin da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya bashi, shi yasa yayi gaggawa, sai ya dauki wannan zarto yayi da shi, kafin a ce masa ga da abin da za kai, abin da yafi sauki. To wanda wannan kuma yana dan shekara 80, dan haka yin sallatu sunna ce ta babanmu Annabi Ibrahim alaihi salam, kuma yana daga cikin wannan fitra hadisi wanda yake ingantacce, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zana mana cewa ashratu min alfitra, abubuwa goma suna daga fitra, ma'ana yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa abin da ya sunnanta musu. sai dai in mutun ya rikida ya juya baya, amma asali wannan sunna ce wanda Allah ya sunnantar da bayin shi maza wato yi musu sallatu haka kamar yadda yazo kuma hatta da mata a shar'ance. To daga cikin wannan sunnoni guda goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu a cikin su akwai alkitani shine yi ma kai sallatu, kamar yadda anan annabi Ibrahim alaihi salam wato yayi ma kansa. To illa kasancewar shi game da yi ma mutun sallatu babu wani lokaci kayyadadde wanda shari'a ta kayyade na cewa in ya kai lokaci kaza a yi masa, an gane ku, tare da cewa abinda dai malamai suka fi rinjayarwa abinda ya kamata kafin yaro yayi wayo, kafin yayi wayo ya sar ciwo. Don haka ai zaka ga galibi wasu yaro yana jinjiri ake masa, kai wasu a ran bakwai ma ake yi masa, an gane ko? To amma sai ka ga wani bin yaro sai a bar shi sai ya dan warware, in an masa mazancin sallatu zaka ga yana gudu yana fada. To kaga wannan ya kai lokacin da ya fara jin radadi ya san zafin wannan, amma kafin ya fara jin radadi ai masa wannan shine yafi dacewa. Wasu suna ganin cewa a dan bar shi dai ya dan warware, me yasa? Saboda kasancewar jikin yaro da na wannan ba dai bane, duk da cewa jikin yaro yafi saurin kanewa akan jiki wanda yake na babba. Sannan hadisi na gaba wato hadisin yawa shine anan malam yake cewa haddathana Abu Yaman daga Shu'aib ibn Abi Hamza daga Abu Zinad shine Abdullah ibn Zakwan wa qala sai yake fada bil qadu mukhaffafa bil qadu kenan wa laysa bil qaddu taba'ahu Abdurrahman ibn Ishaq an Abi Zinad, wato Abdurrahman ibn Ishaq da wanda daga Abi Zinad wato yama shi Shu'aib ibn Abi Hamza mutaba'a akan wannan riwaya bil qadum kenan bi takhfif, wa taba'ahu Ajlan an Abi Huraira, kuma shi ma Ajlan ya masa mutaba'a akan wannan riwaya daga Abu Huraira, haka Muhammad ibn Amr shi kuma daga Abi Salama. Dan haka dai bil qadum da bil qadum kowanne ya tabbata, malamai suka ce qadum sunan wuri ne, qadum kuma ala ce ma'ana abun wani ayi wannan ala ce ma'ana wani abu ne kenan, shine dai zarto dai kamar yadda muka yi bayani yadda malamai suka tabbatar. Sana hadisi na gaba hadisin Ibrahim alaihi salam, wannan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada lam yakzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadhibat, wato annabi Ibrahim alaihi salam kwata kwata a rayuwarsa bai taɓa yin ƙarya face ƙarirraki guda uku. Idan aka ce alkazin ƙarya, me ake nihi da ƙarya? Shine wannan al-ikhbaru bi khilafil waqi, ba da labari saɓanin da yadda abu yake. Yanzu misali a Larauci, idan aka tambaye ka yanzu yau muna wace rana? Juma'a. Na tambaye ka na ce wane yau wace rana, sai ka ce yau Asabar ko ka ce yau Alhamis, to wannan a Larauci ƙarya ne, an gane? Saboda ka ba da labari da saɓanin abin da yake waƙi, domin yau Juma'a ce ba Asabar ba ce kuma ba Alhamis ba ce, kuma koda ba da gangan ba ka faɗa, a Larabci dai sunan shi ƙarya, an gane ko? Kuskure shi yasa ake ɗan fassara shi a Hausa sai a ce kuskure, amma dai a Larabci sunan shi ƙarya. Kuskuren da kai ka ba da labari da saɓanin waƙi'in abu, to wannan sunan shi ƙarya. Shi ne anan da ya ce annabi Ibrahim alaihi salam wato bai yi maganar da ba ita ba ma'ana ƙarya illa ƙarirraki guda uku, kamar yadda a riwa a hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce lam yakzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadhibatin, Ibrahim alaihi salam bai yi ƙarya illa ƙarirraki guda uku, sai ya ce sunataini minhunna fi zatillahi azza wa jalla, biyu daga cikin ukun ya yi su ne saboda Allah, an gane ku? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala. dan haka dai karka fahimci cewa irin kawai karireki na mutane a yau na abinda ba a yi ba kazo ka kirkira ka fada, a wannan tasha bamban da irin wannan, wannan ana nihi kamar misali kuskure ne na ka bada labarin da ba shi ba. Na farko qauluhu inni saqim, fadarsa da yace inni saqim, fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim, a cikin suratu Saffat, wanda kuma wannan fada cewa ni ba ni da lafiya ya fada ne saboda wata manufa, yana so sai sun fita sun tafi zuwa sallar su ta idi da suka saba yi idin su na shirka, kenan zai yi kokarin kulla musu wani wato makirci game da allolin nasu da suke bauta ma. Shi yasa anan yace inni saqim, yace ni ba ni da lafiya, alhali kuma lafiyar shi kalau, wannan yayi ne saboda Allah. Nabi wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha, da fadarsa da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, lokacin da ya sare guma kansu an gane ko suka ce a mun ji wani matashi, sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani matashi ana ci da shi Ibrahim yana aibanta waɗannan allolin namu, suka ce to fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu, ku zo da shi a gaban mutane ko ya shaida cewa shi da kanshi ya shaida cewa shi ya aikata wannan ta'asa. Da aka zo da shi aka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, suka ce ya kai Ibrahim kai ne ka aikata wannan ta'asa da waɗannan allolin namu, sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, ai babban su ne ya aikata wannan abu, shine ya sassara su, fas'aluhum in kanu yandikuna, ku tambaye su in har suna magana ai za su faɗa muku wanda ya aikata wannan lamari da su. Suka ce masa ma haula yandiku, ai waɗannan ba sa magana. Yace to a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. To kaga anan dai saboda Allah ne ta ita kanta wannan ƙarya ta biyu da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, wa qala kuma ya fada bainahu wa zata yawmin wa sara, yayin da wata rana ina tare da matata Sara, inji shi Ibrahim alaihi salam, idza ata ala jabbari min aljababira, wato sai ya iso ga wani mai tsaurin kai daga cikin sarakuna waɗanda suke masu karye inda ba gaba, masu abinda suka ga dama, an gane ko idan aka ce jabbar mai tsaurin kai mai karye inda ba gaba wanda baya jin hus, jamunsa shine jababira. Faqila lahu, sai aka je aka bashi labari shi wannan sarki, aka ce masa inna hahuna rajulan ma'a humra'atu min ahsanin nas, ai a garin nan naka wani mutum ya zo ya sauka wani bako yana da wata mata wadda tafi dukkan matan garin nan kyawu, tana daga cikin mafi kyawun mutane, tafi kowace mace kyawu a wannan garin. A irin waɗannan ƴan rahoto da mun bayo ba akwai su, masu wanda su ne kunnuwan sarakuna wanda suke kai musu labari. Fa arsala ilaihi, a lokacin nan sai ya aika ma annabi Ibrahim, fa sa'alahu anha, ya tambaye shi game da wannan mata da take tare da shi, menene matsayinta game da shi. Fa qala, sai ya ce an gane ko, fa qala shi, fa qala sai ya ce masa, yawa shi sarkin ya tambaye shi ya ce man hazihi, wannan ko wace ce. Qala, sai ya ce ukti Ibrahim alaihi salam, ya ce al'uwata ce. Fa'ata Sara, a lokacin nan sai gaggawa ya tafi gun matarsa Sara, qala, sai ya ce da ita ya Sara, to ya ce ke Sara, laisa ala wajhi al-ardi mu'minun ghairi wa ghairuki, a ban ƙasa ban san ba da akwai wani mumini in banda ni da ke. Yace wa inna hadha, wannan sarki ya tambaye ni, sa'alani anki, ya tambaye ni game da ke, menene matsayinki game da ni. Fa akhbartuhu annaki ukhti, na bashi labarin ce na fada masa cewa ke al'uwata ce. Fala tukazzibini, karki karyatar da ni, in ya tambaye ki menene matsayinki game da ni ki fada kamar yadda na fada masa, ki ce al'uwata ce. Kaga maganar cewa el'uwarsa ce, 'yan uwantaka ce ta addini, amma shi sarki in yace masa el uwar shi menene zai iya fada tan fahimta, zai iya fahimtar cewa el uwar shi ce wanda take ta danganta, domin shi kwata kwata bai san ba ukuwa diniya, wanda wannan shine ake kira tauriya, maganar da tana iya daukan wata huska ta daban. To amma ita ma wannan sai aka sanya ta a layin kenan karerakin guda uku, wanda a hakika kuma ba kariya bace ba. A lokacin nan fa arsala ilaiha, wannan sarki sai ya tura zuwa ga ita Sara cewa a zo da ita. Ta zo falan ma dakalat alaihi, lokacin da ta shigo gunsa, zahaba ya tanawalu habi yadihi, sai ya ringa famar ya kama ta, an gane ku, ya ringa famar ya kama jikinta. Fa ukhiza, sai aka damke shi da karfi aka jijjiga shi. Fa qala, sai ya ce da ita, udu illa hali wala adurruki, roƙa mun Allah ya kubutar da ni game da wannan damka da aka mun, wala adurruki, bazan koma cutar da ke ba, bazan cutar da ke ba. Ashe shi ma ya san da Allah, dama Allah ya faɗa, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, chai udu illa hali, roƙa mun Allah ya saki wannan ya kubutar da ni game da wannan damka da aka mun, wala adurruki, bazan cutar da ke ba. Fada'ati Allah, sai ta roki Allah subhanahu wa ta'ala, fa udilika, sai aka saki shi kai tsaye. Thumma tanawala hasaniya, sannan sai ya koma famar cewa sai ya kama ta karo na biyu. Fa ukhiza mislaha aw ashad, sai aka damke shi karo na biyu, damkar da tafi kwatancin damka ta farko, ko kuma sama da damka ta farko a wajen tsanani. Fa qala, sai ya fada, yace udu illa hali, roƙa mun Allah ya kubutar da ni, wala adurruki, bazan koma cutar da ke ba. Fada'at, ta roki Allah subhanahu wa ta'ala, fa udilika, sai aka sake shi. Fada'a ba'aba hajabatihi, sai ya kirawo wani dogari daga cikin dogaransa. Lafazin hajaba jam'i ne na hajib, in aka ce hajib shine dogari, an gane ko ba, fadansa kenan. Fada'a ba'aba hajabatihi, sai ya kirawo wani dogari daga cikin dogaransa, ko kace wani ba fadi daga cikin fadawansa. Fa qala, sai ya ce masa, innakum lam ta'tuni bi insani, yace ku san da cewa ba dan adam bane kuka zo mun da shi. Innama ataitumuni bi shaydani, da wata shaydani yace kuka zo mun, an gane ko ba dan adam bane, shaydani yace kuka zo mun da ita. Fa akadamaha hajara, a lokacin nan sai ya bata hajar a matsayin cewa baiwa ce ta je ta ci gaba da yi mata hidima. Yama ita hajar kyauta ta karramawa, ya bata hajar cewa ta tafi da ita a matsayin baiwa ta ringa mata hidima. Fa atathu wa huwa qa'imun yusalli, wato Sara sai ta zo ma Annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin nan yana cikin sallah, ta yi masa magana. Fa auma abi yadihi, wato sai nuni da hannunsa, an gane ko, yayi mata nuni da hannunsa cewa cikin sallah yake, wanda wannan yana tabbatar mana halaccin yin nuni, halin mutum yana cikin sallah, kamar yadda mu muce da hadisi a cikin kitabu sala, Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, ta aika wata yarinya goma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ba ta sako, tace in kin je, in kin tarar da shi yana sallah, ki ce masa kaza, ki ce masa kaza, in ya miki nonin ki tsaya, ki tsaya, in ya ce ki tafi, ki tafi. Ta je ta yi masa zance yana cikin sallah, manzon Allah ya yi mata nonin cewa ta tsaya. To shine anan, fa auma abi yadihi, sai ya mata nuni da hannunsa. Ana gama sallah, Ibrahim alaihi salam sai ya ce mahayam, yace mi ke labari yake Sara, lafazin mahayam ma'ana ina labari, mi ya faru, menene labari? Wannan kalma suna fadar cewa Annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya fara amfani da ita, ya fara fadarta mahayam, wanda karma manta ya gabata a cikin darasin mu na makama, da yake cewa mahayam ya aba Maryam. shine yace mahayam yace mike labari qala sai ta fada sai ta ce radda Allahu kaidal kafir aw al fajir fi nahri wannan kafiri ko wannan lalatacce Allah ya maida masa makircin sa wato akirjin sa Allah ya maida masa makircin sa akirjin sa nahar shine kirji amma me ake nihi abin da yake kunshi a cikin sa ita ce zuciya wa akada ba hajara ya bani hajar a matsayin cewa kadima ta yi min hidima Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake fada sai yace tilka ummukum ya bani ma is-sama'i yace ya ku ya'yan ruwan sama yace wannan ita ce uwarku ita ce kakan ku tushen ku kularabawa larabawa sune ake kira banu ma is-sama saboda suna bin jeji inda ruwa yake kwantawa domin kiwon dabobi sai ake ambatan su da cewa banu ma is-sama ma'ana abin da yake nihi ku larabawa wannan ita ce uwarku kenan tushen ku wannan shine dalilin da malamai suka tafi akan cewa asalin larabawa gaba ɗayan su jikokin hajar ne ita hajar kuma ita ce uwar annabi isma'ila alaihi salam sana hadisi na gaba hadisin ummu shariq Allah ya kara mata yadda take fada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara bi qatlil wazagi wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni game da kashe tsakaka an gane ko alwazag ita ce tsakaka ko kace samun abras wannan duka sunanta ne a larabci samun abras ko kuma kace mata alwazag manzon Allah yayi umarnin cewa a kashe ta wa qala ya fada sababin da yasa yace a kashe ta kana yanfuku ala ibrahim alaihi salam ta kasance tana rura wuta ne ga annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta tare da cewa kamar yadda hadisin Aisha yana cikin sunan ibn majah da musnad na al imam Ahmad manzo Allah yake fada annan ibrahim alaihi salam lamma ulqiya finnar Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta manzo Allah yace lam yakun fil ardi dabbatun illa adfa'at anhu babu wata dabba a ban kasa face fama take sai ta buce wannan wuta duk wata dabba fama take sai ta buce manzo Allah yace illa alwazak amma banda tsakaka fa inna ha kanat tanfuku alaihi ita ta kasance ita famar da take kawai rura wutar da haka manzon Allah sai ya umarnin cewa duk inda aka ganta a kashe ta kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kashe tsakaka a bugu na farko bugu daya yana da lada 100 ko mu ce yana da hasana 100 hadisi ne sahihi to kaga duk dabbar da ka sani fama take ta buce wannan wuta amma ita famar rurawa take wanda wannan yana nuna mana matsayin annabi Ibrahim alaihi salam hadisi na karshe a baban hadisin alƙama daga Abdullahi dan Mas'ud wannan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa lamma nazalat allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi lokacin da wannan aya ta sauka fadar Allah subhanahu wa ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi wanda farkonta fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wace jama'a ce mafi cancanta game da samun aminci a nan duniya da makoma lahira in kuntum ta'lamuna in har kun zamanto kun yi sani masu tauhidi su suka fi cancanta game da samun aminci ko kuma ku mushrikai ubangiji ta'ala sai ya bada amsa yace allazina amanu sune waɗanda suka yi imani da ubangijinsu walam yalbisu imanuhum bi zulmi wanda basu gauraya imanin su da zalunci ma'ana basu gauraya tauhidin su da shirka kullu sai muka fada muka ce ya rasulullah ya manzon Allah ayyuna la yuzlimu nafsuhu wane ne a cikin mu za a samu wanda bai zalunci kansa ba domin ita wannan aya ta girmama akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna la yuzlimu nafsuhu wane ne a cikin mu za a samu bai zalunci kansa ba qala sai manzon Allah ya fada yace laisa kama ta quluna lamarin ba kamar yadda kuke fada ba ma'ana ba kamar yadda kuka fahimta ba lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin, sune wadanda basu gauraye imanin su da shirka. An gane ko? Domin yace a walam tasma'u ila qauli luqman ibnihi, manzo Allah yace ba ku ji ba fadar luqman ga dan sa lokacin da yake masa galgadi yana masa nasiha yana ce masa ya bunayya ya kai dana la tushrik billahi, karka hada wato bautar ubangijinka da wani, karka hada ubangijinka da wani a cikin bauta. Inna shirka yace lalle shirka la zulmun azim, zalunci ne wanda yake mai girma, babu wani zalunci sama da shi. Da haka anan kenan da yace inna shirka, wanda da yace walam yalbisu imanahum bi zulmin, basu gauraye imaninsu da zalunci, kenan anan me ake nihi da zalunci? Shine wato shirka. Kenan wannan kaga yana daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'an, fassara al qur'ani junansa da juna. Kuma wannan yana nuna mana dole ne fahimtar larabci baya iya sawa ka fahimci alqur'ani shi wannan. An gane ku? Dole sai ka je gun malamai, su ne za su fahimtar da kai cewa abu kaza kaza ne, kamar yadda anan sahabbai ga yadda suka fahimta. Manzo Allah ya ce ga yadda lamarin yake nan. Insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.